الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 24 ne ko 24 ga watan 11 hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1438 wanda yake daidai da 18 ga watan 8 shekara ta 2017 mu hadu a wannan majalisi na wato masallaci na مركز أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وندك يتكون أنقورها وسواء تكون برنان كانوا لمن تيغا بدا درسي دا مكي قباتر واجه الساتي عند مكي كانت لتعف أننا الإيمان باليوم الآخر واللفة الدكتور صلابي حفظه الله كما وانا شيني درس أمنا 20 دا هدو درس اندى يقبات ساتين دا يوتي مالا يكارا سكاو منا واتو ya ci gaba da kawo mana sabubban da suke jawo azaba a cikin kabari inda ya ga mana na 11 shine al-iftaru fi ramadan min gairi uzri wato kariya azumin watan ramadan da rana ba tare da wani uzuri na shari'a ba inda a karkashin wannan ya kawo mana wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ibn khuzaima ya ruwaito hadisin sannan shek nasiruddin al-albani ya inganta cikin sahihut targhib sannan abu na 12 shine ainihin wato matar da ko uwar da take haramtawa danta nono ma'ana ba ta bashi nono sai dai ta bashi madarar gwangwani ba kuma tare da wani uzuri wanda ya sa hakan ba shi ma haka laifi ne dake jawo mutum azaba a cikin kabari inda muka karanta hadisin Abi Umama inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wata doguwar tafiya da yayi aka nuna masa wasu mutane da ake musu azaba daga ciki akwai wata wasu mata da yaga ainihin wato macizai suna cizan nonon su ya tambaya aka ce waɗannan su ne waɗanda suke hana ƴaƴayen su nono to kaga shi ma laifi ne wanda galibi baka fiye jin an yi magana akai ba shi har da wannan shi ma laifi ne babba wanda yana jawo azaba a cikin kabari abu na 13 shine tsare dabba ko daure ta da azabtar da ita ba tare da bata kulawar da ya kamata ba shi ma wannan yana daga cikin sabubba waɗanda suke jawo mutum ya shiga uku a cikin kabari abu na 14 shine mutanen da suke fadin abin da ba su aikatawa kamar abin da ya shafi rukunin malamai da masu wa'azi da masu huduba mutum ya zo yana fadakar da mutane akan abubuwa masu kyau shi kuma baya aikatawa ko kuma ya zamanto yana tsawatar da mutane akan su bar aikata wani laifi kuma shi ya zamanto yana aikatawa karkashin haka Allah madaukakin sarki ya kawo ya gaya mana a cikin alqur'ani at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun da kuma ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura makatan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun sannan da hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam a daren da aka yi isra'i da shi ya ga wasu mutane wanda ana faffarka ko ana yaga ainihin wato gefen bakin su da almakashi, ana yayyankawa da almakashi na gidan wuta. Ya tambayi mala'ika Jibril, mala'ika Jibril alaihi salam ya ce waɗannan su ne masu huduba daga cikin al'ummarka, sun iya huduba su sa mutane kuka, su sa mutane su fito da dukiyoyinsu su ciyar fi sabilillah, su sa mutane jikinsu ya la'asar, amma kuma su aka sun haka ne. Sannan abu na 15 shine kuka, kukan mutuwa. Idan mamaci ya mutu, a ce ƴan uwansa ko iyalansa ko ainihin wato matansa suna yin kuka lokacin da ya mutu, wannan shi ma yana daga cikin abin da ke jawo mutum a yi masa azaba a cikin kabari. Saboda hadisin Imam al-Bukhari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mayyit yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi, da kuma hadisin Abi Musa al-Ash'ari, ma min mayyitin yamutu fayaqumu bakihi fayaqul wa jabala wa sayyida aw nahwa hadha illa wukila bihi malakani yulhizanihi ahakaza kunta, kama yanda muka karanta. Allahumma sai dai mutumin da yayi wasiya yace kar a yi masa kuka in ya mutu, ko kuma ya ga take-take ana yin kuka a family din sun an mutu, da aka shi ya rubuta wasiya yace in ya mutu kada a yi masa kuka. To wannan an masa kuka bayan ya mutu, tunda ya riga ya bada umarni, ya bada wasiya kar a yi masa, to wannan hadisin ba zai shafe shi ba. An bayyanta. Sannan abu na 16 shine sata. Wannan ita ma muguwar dabi'a ce wanda mutumin da ya zamanto barawo mai sata, mutumin banza ne a nan duniya, kuma mutumin banza ne a cikin kabari, haka kuma zai tashi a mutumin banza ranar tashin alkiyama. Daga cikin abin da ke jawo mutum azaba a kabari akwai sata. Shi ma mun karanta wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana hadarin sata da kuma irin abin da sata ke jawo mai yinta a cikin kabari. Sannan abu na 17 shine al-iradu an dhikrillah, wato kauda kai da halin ko unkula game da wato ainihin littafin Allah. Mutum ya zamanto ba ruwansa da Alkur'ani, ba ruwansa da karantarwa Alkur'ani, bai iya karatun Alkur'ani ba kuma hakan baya damunsa, ko kuma ya iya karatun amma baya kokari ya inganta karatun ta fuskar karanta shi da tajwidi, kuma ba ruwansa, ko kuma ga tajwidin yana karanta amma ba ruwansa da neman sanin ma'anonin Alkur'anin, ballantana a sa ran ya san abin da Alkur'ani ke kunshe da shi, ballantana ya aikata. To wannan halin shi ma hali ne marar kyau, wanda idan mutum yana da irin wannan halin, to ya gaggawa ya tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki, domin wannan hali ne wanda shi ba yana jawowa mutum azaba a cikin kabarinsa, kamar yadda muka karanta. Sannan a gaba ta hudu sai malam ya ce mana ga wasu sabubba waɗanda suna tseratar da mutum daga azaba a cikin kabari. Ya kawo mana su a dunkule a satin da ya wuce, a satin da muke ciki wato yau kenan, shi kuma zai kawo mana su filla-filla, wanda shine matashiyar karatunmu a yau. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, amma al-jawabul mufassal fa nadhkuru mimma yunji min adhabil qabr. Malai yace amma game da jawabi daki-daki filla-filla, to zamu ambaci wani abu daga cikin abubuwan da ke tseratar da mutum daga azaba a cikin kabarinsa. Abu na farko tauhidullahi ta'ala, kadaita Allah madaukakin sarki. Lallai tauhidi ɗaya ne daga cikin manya-manyan al'amuran da ke tseratar da mutum, ke kubutar da shi daga azaba a cikin kabari. Laqad kana tauhidullahi ta'ala subhanahu dauman fi muqaddimati al-a'mali as-saliha li'annahu asasuha wa asluha alladhi tambani alayhi wa idha fuqida aw khurima inhara sarhuha wa tahawa bunyanaha wa huwa a'zamu 'amilin lit-thabati fi jami'il mawaatin wa fi hadha al-mawdhi' ja'a ad-dalil min al-kitabi wa sunnah ala ahammiyati at-tauhid fi thabati al-mu'min fi al-qabr. Qala Allahu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil-qawli ath-thabiti fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Malaiti laqad kana tauhidu Allahi subhanahu, haqiqa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala dauman fi muqaddimati al-a'mali as-saliha, wato shimfuda ne wanda kodayaushe yana nan wajen ayyuka nagari. Babu yanda za a yi kyawawan ayyukan mutum su zama karbabbu a wajen Allah matukar babu bashi da tauhidi. Dan haka dole abinda yake shimfuda akan dukkan wani aiki na kwarai shine tauhidi. ana karbar aikin mutum idan akwai tauhidi duk irin nagartar aikin mutum in ya zamanto babu tauhidi a ciki to gaskiyar al'amari wannan yana batawa kansa lokaci shi yasa malam Abdurrahman al-Akhdari rahimahullah yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tasihhu imani kafin ya kawo maka komai magana tsarki magana kai sallah magana kai azumi magana kaza magana duk kafin ai komai tauhidi shine a gabar farko idan aka same shi to komai zai ginu ne akan sa idan aka rasa shi to kaman mutun yayi gini ne akan tubalin toka ko kuma kace yayi gini ne babu asasi shi yasa malai yake cewa laqad kana tauhidullahi subhanahu dawman fi muqaddimati al-a'malis salihah li'annahu asasuha domin shi tauhidi shine asasi shine tushe shine foundation na ainihin wato kyawawan ayyuka wa asluha kuma shine ma asali na al'amalus saliha ba yanda za a yi mutun ya zama yana da al'amalus saliha bayan yana shirka da haka tauhidi shine ma asalin al'amalus saliha allazi tambani alai wanda kuma akan tauhidin ake gina dukkan wani al'amalus salih wa idza fuqida dan haka idan aka rasa tauhidi aw khurima ko kuma tauhidin mutun ya zama to yayi ya tawaya ya gurbata in hara sarhuha to ginin da mutum yake yi ya rushe shine ma'ana in har sarhuha ma'ana ginin da mutum yake yi har ya kai tsawon bene to wannan benen nasa wato in har ya kari ya rushe tunda an samu a cikin ginin nasa babu asashi babu asasi dan ko gini ainihin wato ko hawa nawa za a dora to ba zai zauna ba abinda zai zaunar da shi shine tauhidi kamar yanda abinda ke zaunar da gini shine ainihin foundation wannan asasin kila masallacin nan akan asasi aka yi shi to za a iya dora kaga akwai saban bene duk akan wannan asasin to in asasi ba mai kyau bane ko ma aka rasa asasi to gini ba zai zauna ba ko kuma asasin ya zama ya gurbata ba mai kyau ba ai mai inganci ba to shi ma za a ga wannan wato kamar an ce gini ne ya rushe wa huwa a'zamu amil dan haka shi tauhidi shine mafi girman amil ma'aikaci lissabati fi jami'il mawatin wajen samun tabbata da kafuwa a cikin dukkan wurare na ibada azumi ne sallah ce zakka haji da sauran dukkan ayyukan ibada to shi tauhidi shine a'zamu amil shine mafi girman ma'aikaci lissabati da ke sa ka samu sabati a sallah ka samu sabati a haji ka samu sabati a zakka ka samu sabati akan dukkan ayyukan da'a ka samu sabati wajen barin abinda Allah madaukakin sarki ya hana wa fi hadhal mawdin a wannan wurin ja'al ad-dalil min al-kitabi wa sunnah a wannan gurin wannan gabar da muke magana akan ta ma'ana hatta wato ana samun sabati a cikin kabarin akwai tauhidi amil ne ma'aikaci ne mai girma wajen ya samun maka tabbatuwa da kafuwa lokacin da mutum ya mutu aka sashi a cikin kabari shine yasa ba lai cewa fi hadal mawdin haka a wannan gurin da muke magana akan su shine kabari ja'a dalil dalili yazo min alkitabi was sunna daga cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ala ahammiyati tauhid akan muhimmancin tauhidi fi sabatil mu'mini fil qabr wajen tabbatar da mu'mini a cikin kabari duk irin wahalhalu da firgici da tashin hankalin da ake fuskanta a cikin kabari to matukar mutum yana da ingantaccen imani wannan zai tseratar da shi ya kuma kubutar da shi daga fadawa cikin waɗannan hadurra da ke cikin kabari qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yake yuthabbitu Allahu alladhina amanu ubangiji ta'ala yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabiti da magana tabbatacciya fil hayati dunya a cikin rayuwarsu ta duniya zaka same su suna da alqawlu thabit wa fil akhirah sannan suna samun alqawlu thabit a lahira wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ta'ala yana batar da azzalimai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ta'ala yana aikata dukkan abin da ya ga dama sai malai yace wal qawlu thabit abinda ake nufi da alqawlu thabit a cikin wannan aya da muka karanta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit to alqawlu thabit huwa kalimatu tauhid ita ce kalmar tauhidi in mutum ya rasa ta to ya rasa alkalimatu wato alqawlu thabit wa hiya shahadatu an la ilaha illallah sai malai ya sake fassara maka kalimatu tauhid yace ita ce dai shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine shaidawa babu wanda ya cancanta a bautata masa a sama ko a ƙasa sai Allah madaukakin sarki babu wanda ya cancanta a ɗayan tashi da biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya samu wannan to ya samu alƙawlu sabit fala yathbutu fil qabr ko fala yuthbatu fil qabr ko fala yuthbitu fil qabr bayan da za a yi mutum ya samu sabati ya tabbata a cikin kabari illa al muwahhid sai mai kadaita Allah sai mai dayanta Allah allazi arafa Allah haqqal ma'rifa shine wanda arafa Allah ya san Allah haqqal ma'rifa kuma sanin Allah na hakika sani na gaskiya wa amana bihi kuma yayi imani da Allah imanan sadiqa imani ba dan jabu ba imani na gaskiya walam ya'bud siwa kuma bai taba bautawa waninsa ba bal bar ma wahada fi rububiyyatihi ya dayanta Allah madaukakin sarki a cikin rububiyyarsa wa uluhiyyatihi ya dayanta Allah madaukakin sarki a cikin uluhiyyarsa wa asma'ihi wa sifatihi sannan kuma ya kadaita Allah madaukakin sarki a cikin sunayensa da sifofinsa to duk wanda ya samu wannan to ya samu alqaulu sabit kuma a kansa waccan aya take magana yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala ka tabbatar da mu ka ba mu alqaulu sabit abu nabiyu kenan idan mutun yana da alqaulu sabit wanda hiya kalimatut tauhid wa hiya shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah to ya samu wata garkuwa mai karfi wanda za ta kare shi ta tsare shi daga azabar kabari abu na farko kenan abu na biyu al-istiqamatu ala ta'atillah al-istiqama shine mutun ya samu tsayuwa ya samu istiqama akan da'a ga Allah akan biyayya ga Allah madaukakin sarki istiqama shine mutun ya zamanto yana kan biyayya ga Allah madaukakin sarki canjin yanayi canjin wuri baya sa shi ya canza dan ba shi da kudi yana kan ayyukan da'a sai kudi yazo ba zai sa shi ya daina ayyukan da'a ba dan yana da kudi wannan yasa ya jajirce da ayyukan da'a Allah ya jarabce shi da talauci ba zai daina ayyukan da'a ba shine sabat an fahimta amma duk lokacin da aka ce mutun idan ya shiga wani yanayi ko ya shiga wani hali ko ya samu kansa a wani wuri yana iya canza ayyukan da'a su koma ayyukan sako bai samu sabati ba bai samu istiqama ba istiqama shine mutun ya zamanto duk lokacin da aka je canzawar zamani canzawar wuri canzawar hali baya sa shi ya canza daga bin Allah madaukakin sarki to duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da ayyukan da'a ya zamanto tun daga kuruciyarsa da ya fara haka ya tafi har zuwa samartakarsa har zuwa girmansa har zuwa tsufansa har zuwa komawarsa zuwa ga Allah madaukakin sarki an samu al-istiqama Allah madaukakin sarki ya bamu istiqama qala ta'ala ubangiji ta'ala yace innal ladina qalu rabbuna allah lalle wadannan da suka ce rabbuna allah ubangijin mu shine allah suka kadaita allah a cikin rububiyya suka kadaita allah cikin uluhiyya suka kadaita allah cikin sunayensa da sifofinsa suka sumattaqamu sannan suka samu istiqama akan haka wani yanayi wani firgici wani irin ibtilaki na rayuwa bai sa su sun fada shirka ba akwai wanda za ka ga da imanin amma da ya shiga wani yanayi sai a ce akwai wani malami a guri kaza to ai ba boka bane to ai ko bokan ne ai ai dan je kuma daga baya ba sai a tuba ba sai ga mutum sabida idansa ya rufe yana son wani abun duniya idansa ya rufe sabida yana son ya samu mulki idansa ya rufe sai ga da gashi da tauhidin amma yanzu yayi wa tauhidin in gausa da shirka sabida yana buƙatar wata buƙata da yake da ita a daidai wannan lokacin to kaga wannan ba samu istiqama ba istiqama shine a ce ga mulki amma fa ka san sai an kauce cewa shi ba zai kauce ba in dai kuɗi kake so za a samu kuɗi amma ka san wani lokaci sai an dan saba ka ce in dai sai an saba mashi duk abin da mutum zai samu bayan ya yi imani kuma a ce sai ya saki imanin sannan ya same shi to istiqama in dai Allah ta'ala ya ba mutum istiqama ba zai yadda ba gare ya rasa mulkin gare ya rasa kudin kai gare ya rasa rayuwarsa ma akan ya rasa imani shi yasa Allah ta'ala yake yabon waɗannan waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma suka kafe akan imaninsu canjin yanayi da barazana da kuma jujjuyawar al'amura talauci ko wadata rashin lafiya ko lafiya bai sa su sun canza ba Allah ta'ala ya ce innal ladina qalu waɗannan da suka ce rabbuna allah abun bautar mu ubangijin mu shine allah thumma istaqamu sannan suka samu istiqama tatanazzalu alaihim almalaika, lokacin da zasu mutu, lokacin da zasu bar duniya, Allah ta'ala ya ce mala'iku zasu dinga sassaukowa zuwa gare su, zasu dinga saukowa gare su. Allah ta khafu, suna ce musu rarrashi, suna ba su baki, kar ku samu damuwa, kar ku furgita, kar ku tsorata, kar ku samu bakin ciki. Allah ta khafu, kada ku ji tsoro game da abin da zaku fuskanta nan gaba, ma'ana kwanciyar da zaku yi a cikin kabari, tashin ku a gaban Allah ranar tashin alkiyama, kar ku samu damuwa, shine Allah ta khafu. Wala tahzanu, kar kuma ku yi bakin ciki game da abin da kuka bari na duniya, ila kabar dukiya, kabar yaya, kar wannan duk Allah madaukakin sarki zai maye maka su, zai zama khalifanka a cikin iyalanka bayan ka fa, shine wala tahzanu. Kada ku yi bakin ciki akan abin da kuka bari na rayuwarku ta duniya. Allah ta'ala ya ce wa abshiru bil janna, albushrunku da wata irin aljanna, allati kuntum tu'aduna, wadda kuka kasance ana muku alƙawarin ta tun kuna duniya. Falaqad ajara Allahu al-karim adatahu bi karamihi, haqiqa ajara Allahu al-karima, karim wato ajara Allahu al-karim, Allah mai karamci ya gudanar da adatahu al-adasa bi karamihi, da karamcin nan nasa, annahu cewa man asha, duk wanda ya rayu, ala shay'in akan wani abu, mata alaihi akansa zai mutu. Al'adar Allah ta gudana akan haka, ka rayu akan bin Allah, Allah baya yin haka, kuma daga baya ka tabe, ka rayu akan bin Allah to zaka mutu akan bin Allah. Amma Allah yakan raya mutum ya taso cikin wata rayuwa marar kyau, kuma daga baya Allah ya shirye shi kuma ya karasa rayuwarsa haka, Allah yakan yi haka. Dan haka man asha, al'adar Allah ta gudana cewa duk wanda ya rayu ala shay'in akan abu, tun daga kuruciya har girma har tsufa, mata alaihi akansa zai mutu. Wa man mata ala shay'in, kuma al'adar Allah ta gudana cewa duk wanda ya mutu ala shay'in akan wani abu, bu'ita alaihi akansa za a tashe shi. Sannan fa man asha ala ta'a, dan haka duk wanda ya rayu akan aikin da'a, mukhlisan lillah, yana mai ikhlasi da tsarkakewa ga Allah, wa muttabi'an lahu, yana mai biyayya ga Allah, wa muttabi'an li hadiyi rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, yana kuma mai biyayya ga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa innahu yamutu ala da'a, haqiqa zai mutu akan da'a, zai mutu akan bin Allah. Wa yunawwiru Allahu lahu qalba, kuma Allah madaukakin sarki zai haskaka masa zuciyarsa, bi tilka da'a, da wannan aikin kirki din da yake, bal barma, wa yusbihu qabruhu rawdatan min riyadil janna, kabarinsa za a waye gari ya zama wani dausayi daga cikin dausayen gidan aljanna. Jaza'al, wannan sakayya ce, li kulli lahzatin ashaha, ga kowane kiftawar ido, kowane irin sakan da ya rayu a nan duniya, fi da'atin Allah azza wa jalla, a cikin biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah madaukakin sarki ya bamu istiqama. Na uku, as-salatu waz-zakatu was-siyam wa fi'il khairat. Malai ya ce as-salatu, sallah, waz-zakatu da zakka, was-siyam da azumi, wa fi'il khairat da ayyukan alkhairi, waɗannan dukkanin su suna tseratar da mutum daga ainihin wato wuta. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, daga azabar kabari, amin, wato suna tseratar da mutum daga azabar kabari. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a cikin wani dogon hadisi daga shi nan zamu karanta, yana cewa innal mayyita, haqiqa mamaci, idza wudi'a fi qabri, idan aka sa shi a cikin kabarin sa, innahu yasma'u khafaqani alihim, haqiqa yana jin karar takalman waɗanda suka kai shi, hina yuwalluna anhu, lokacin da suka juyo suka rabu da shi. Lokacin da mutum ya mutu aka sashi a cikin kabarin sa, waɗannan da suka raka shi suka sashi a kabari, yana jin karar takalman su lokacin da suka juyo suka bar shi. Fa in kana mu'minan, idan mumini ne, kanatis salatu inda rasi, sallah ce za ta zo ta dinga dauke masa kewa, za ta zo ta tsaya daidai kansa. Wa kana siyamu an yamini, azumi kuma zai zo ya tsaya a bangaren sa na dama. Wa kanatiz zakatu an shimali, zakka za ta zo ita kuma ta tsaya ainihin wato a hagu da shi. Wa kana fi'ilul khairat ayyukan kirki kuma da ya aikata za su kasance min sadaqati kama daga sadaka wasilati da sadar da zumunci wal ma'rufi da ayyukan kirki na kyautatawa wal ihsan da ihsani ila nasu zuwa ga mutane inda rijilaihi su kuma za su zo daidai kafafuwansa kaga duk sun zage shi ta ko'ina sallah daidai kai azumi ta dama zakata hagu ayyukan kirki sadaka sadar da zumunci ihsani kyautatawa bayin Allah su kuma za su zo su kuma su tsaya a daidai kafafuwansa fayuta sai a zo masa min kibali ra'si ta bangaren kansa fataqulu sala sai sallah ta ce ma kibali madkhal ta bangare na ba ma shiga kawai sallah kaga ita ma Allah zai ba ta iko ta yi magana in aka shigo wa mamaci ta bangaren sa na dama ta ce ma kibali madkhal ta gurina a ta nan ba shi ba ma shiga thumma yu'ta min kibali rijlai sannan za a zo masa ta bangaren kafafuwansa a ce to bari a shigo ta nan fa yaqulu fi'ilul khairat ayyukan sa na kirki da ya dinga yi min sadaqa na sadaqa wasila da sadar da zumunci wal ma'ruf da ayyuka sanannu a shari'a masu kyau wal ihsan da kyautatawa ilan nasu zuwa ga mutane su kuma suna nan daidai kafafuwan da an biyo ta wajen kafafuwan sai ce maqibali madkhal su ma za su ce ta nan ba ma shiga fa yuqalu lahu sai a ce masa ijlis to tashi ka zauna fa yajlisu sai ya tashi ya zauna wa kad musilat lahu shams am musalta masa rana domin a cikin kabar am musalta masa zai dinga ganin kaman ga rana wa kad udiniyat lil ghurub an kusanto da ita ta kusa faduwa fa yuqalu lahu sai a ce da shi ara'aitaka hadha ar-rajul alladhi kana fikum me ra'ayinka me zaka iya cewa me kake gani game da wannan mutumin wanda aka aiko a cikin ku ma taqulu fihi menene ra'ayinka me zaka fada a kansa wa ma za ta shahadu bihi alayhi kuma me zaka bada shaida da shi akan wannan mutumin da aka aiko da shi a cikin ku fa yaqul sai ya ce da uni hatta usalliya ya ga rana tana an musalto masa rana ga ta kuma hatta kusa faduwa kuma ya tuno bai sallah ba sai ce ku kyale nin yi sallah tukun ya dauka ana yin sallah gurin da uni usalli sai ku kyale nin yi sallah fa yaqulu da sai ce to kakka damu innaka tataf'al ai zaka yi din akhbirna yanzu ba mu labari nas'aluka anhu muna tambayar ka game da wannan mutumin da aka yi ko muku ara'aitaka hadha ar-rajul alladhi kana fikum ma taqulu fihi wa ma tashhadu alayhi wannan mutumin da yake tambaye ka wanda aka aiko muku kuma me zaka bada shaida akan sa qal sai ce manzo Allah ya ce fa yaqulu wannan mamacin sai ya ce Muhammad ashhadu annahu rasulullah yace Muhammad aina shaida hakika ma'aikin Allah ne wa annahu ja'a bil haqqi min indillah kuma hakika ya zo da gaskiya daga wajen Allah fa yuqalu la sai a ce wa wannan mamaci ala zalika hayita dama akan haka karayi kaji maganar malam cewa in karayu akan abu to akan sa zaka mutu akan sa zaka tashi to kaga wannan duk gaba ɗaya abu ne wanda yake nuna mana cewa mu dinga kokari mu zamanto mun sabarwa kanmu da ayyukan kirki dan mu rayu akan su mutuwan mu ta zo muna kai domin Allah ta'ala ya tashe mu akan wannan kyawawan ayyuka yana fara sai mun sani dama akan wannan karayu wa ala zalika mitta kuma akan haka ka mutu wa ala zalika tub'atu insha Allah su ma za su mai fata su ce kuma akan haka za a tashe ka in Allah ya yarda thumma yuftahu lahu babun min abwabil janna sannan sai a bude masa kofa daga cikin kofofin gidan aljanna fa yuqalu la sai a ce da shi hadha maq'aduka wannan shine mazauninka minha daga cikin aljanna وما أعد الله لك فيها كما كاجاني دي ديك كاغا ايرن ابند الله يتتلم مكا يتانادر مكا سكينتا فيزداد جبتة وسرورا wannan abu wannan hoto ko aljanna da aka nuna masa sai ya ƙara masa murna da farin ciki thumma yuftahu lahu babun sannan sai a sake ta dubu wannan sai a buda masa wata kofa min abwabin nar daga kofofin wuta fayuqal sai a ce fayuqalu la sai a ce masa hadha maq'aduka minha wannan shine mazauninka a cikin wuta wa ma a'adda Allahu laka minha fiha da kuma irin abinda Allah ya tanada na azaba ya tanadar maka a cikin ta law asaita da ka saba masa da ka saba wa Allah to kaga gurin da zaka fa yazdadu jibatan wa surura sai ya ƙara murna da farin ciki da Allah madaukakin sarki ya jisa ya jure a nan duniya ya samu sabati ya samu istiqama ana da guguwa da yayi na zabani da kudade da suke cin fusgar mutane da abubuwa waɗanda duk gaba ɗaya da kyar mutane suke cin jaraba akan su Allah ya taimake shi ya ci jaraba ya samu istiqama a daidai wannan lokacin zai yi farin ciki yayi murna da ya bai saba wa Allah akan waɗannan abubuwan ainihin wato da Allah ya hana ba thumma yufsahu lahu fi qabri sannan sai a fadada masa kabarin sa saba'una zira'an zira'i 70 ku kuna ganin kun sa shi a cikin wani dan rami wanda ba damu juyi daga baya ina mumini ya ba haka yake kwana cikin kunci cikin bakin ciki da a'a ana tafiya ana barin sa bayan ya amsa wannan tambayoyin yufsahunahu fi qabrihi za a yalwata masa a buda masa kabarin sa 70 zira'an tsawon zira'i 70 wayunawwaru lahu fihi sannan a haskaka masa wasu irin fitulu ko security light ne ko menene dai wasu irin fitulu masu haske za a haskaka masa a cikin kabarin nasa wayu'adul jasad lima budi amin jikinsa zai dawo kaman yanda aka faro shi kila an sashi lokacin kila ya mutu saboda jinya di yara ne kila ma hatsari suka yi di ya radaddage ya fatattake haka aka tattara shi aka zuba alkafani jikinsa zai dawo kamar yanda yake fatuj'alu nasmatuhu za a sanya ruhinsa fin nasmati tayyib a cikin wata halitta tsaftatacciya tsarkakakkiya wa huwa tayrun wato shine wani tsuntsu ruhin wannan mamacin dauke shi za a yi bayan kun tuna a wani darasi can da muka yi a baya bayan an tafi da ruhin sa sama an yi kaza an yi kaza za a dawo da shi a mai wannan tambayoyi to bayan an yi tambayoyin mumini ne ya amsa to ruhin ina za shi za a ruhin nasa za a shigar da shi cikin bayin wani tsuntsu ya alaku wanda shi tsuntsun ya alaku ai ya akulu yana ci fi shajaril janna abincinsa ba dawa bace ba gero yake tsaga ba ba kwari bane ni fi shajaril janna daga bishiyar gidan aljanna daga nan yake cin abincin sa shi wannan tsuntsun qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo nan sai ce fa zalika qauluhu ta'ala wannan shine daidai da fadin Allah ta'ala yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha shine waccan ayar kaga kenan istiqama shine abu na biyu daga cikin abubuwan da ke tseratar da mutum daga azabar kabari Allah ka ba mu istiqama laqad bayyanat al ahadith haqiqa hadisai sun yi bayani anna li hadhihi at-ta'ati atharan aziman fil qabr haqiqa waɗannan ayyukan da'a din da ake ta kudaitar da mu aikata su lalle suna da tasiri mai girma a cikin kabari fahiya tuhidu bil mu'min kaji ashe wannan ayyukan da'an su suke zuwa su yi wa mu'mini kawanya su kewaye shi min jami'i jawanibihi ta kowane gefensa wa tahmihi su kuma tsare shi daga dukkan wani farmaki ko wata barazana da za a furgita shi a cikin kabari wa tudafi'a anhu kuma su ije masa su tunkuɗe masa dukkan wani abu da zai zama masa tashin hankali abu na hudu ash-shahadatu fi sabilillah abu na uku shine as-salatu waz-zakatu wa fi'l al-khairat ko to abu na hudu ash-shahadatu fi sabilillahi ta'ala shine yin shahada a cikin tafarkin Allah madaukakin sarki qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba zato kar ku taba tsammanin wadannan da aka kashe su a cikin tafarkin Allah matattu ne lalle kam za ku ga kun daina ganin wane ya mutu a wajen jihadi yayi shahada an daina ganin sa kun daina ganin gangar jikin sa an dauke shi Allah ta'ala yace kar ku taba tsammanin wadanda duk aka kashe su wajen yada addinin Allah matattu ne bal Allah yace a'a ahya'un rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna suna nan ana azurta su a wajen ubangijinsu farihina suna ta farin ciki da murna bima atahumullahu game da abin da Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa wa yatabashiruna suna albushir bil ladina lam yalhaqu bihim ga wadanda ba su riske su ba min khalfihim wadanda suka baro a bayan su Allah khaufun alaihim cewa ku ci gaba da wannan gwagwarmayar kuma ku biyo wannan hanyar da muka biyo kar ku samu ainihin wato Allah khaufun alaikum babu tsoro game da nan inda muka taho guri ne wanda yake akwai aminci da haka kar ku yi tunanin ku mutu a wannan hanyar kuma ku yi tunanin gaba akwai matsala Allah khaufun alaihim babu tsoro a game da su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba dan sun bar duniya ولقد جاء وقد جاء بيان ذلك في حديث ابن مسعود حقيقه بيان wannan aya ya zo cikin hadithin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda indama sa'alahu masruq lokacin da dalibin sa masruq ya tambaye shi amma anal ayatul ula game da ma'anar ayar farko wala tahzabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun fa qala sai Abdullah ibn Mas'ud yace amma inna qad sa'alna an dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace amma haqiqa mu ma mun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da wannan aya fa qala sai manzon Allah yace arwahuhum fi jawfi dairil khudur da aka ce ahya'un inda rabbihim yurzaqun sai manzon Allah yace arwahuhum rawukan su fi jawfi dairin suna cikin cikin wani tsuntsu khudurin wanda yake kore laha qanadil mu'allaqatun bil arsh wanda suna da wasu qanadil wasu fitulu mu'allaqatun bil arsh wanda aka rarrace su a jikin al'arshi ka san tsuntsu yana san sheka in yayi yawo yayi yawo zai koma ciki ko wata ita kunya da zai dinga komawa to su akwai wasu qanadil wasu fitulu mu'allaqatun wadanda aka rataye su bil arsh al'arshi tasrahu wadannan tsuntsaye wanda rawukan masu shahada suke cikin cikin su wannan tsuntsayen tasrahu suna kiwo min aljannati a cikin aljanna haythu sha'at duk inda suka ga dama kewayawa suke suna kiwo bayan sun yi kiwo sun gama sun mata'awi ila tilkal qanadil sannan sai su dawo sai su kaga suna tattarewa suna shigewa cikin wannan fitilin fabbala'a alaihim rabbuhum ittila'atan Ubangiji madaukakin sarki sai leka su sai tsinkaye su tsinkaya sai yace hal tashtahuna shay'an rawukan masu shahadar sai Allah yake tambayar su kuna marmari kuna sha'awar wani abu baqalu sai suka ce ayyu shay'in nashtahi wani abu kuma zamu yi sha'awa zamu yi marmari wa nahnu nasrahu min aljannati haythu shi'na alhalin gamu muna ta kiwo muna ta yawatawa cikin aljanna inda muka ga dama fa fa'ala zalika bihim thalatha marrat ubangiji madaukakin sarki zai musu haka har sau uku kuna sha'awar wani abu ko akwai abin da kuke so sai ya ubangiji ka ba mu dama muna watayawa muna zagayawa duk inda muka ga dama a cikin gidan aljanna kuma ya ubangiji me za mu sha'awa kuma bayan wannan ubangiji zai musu wannan tambaya har sau uku falamma ra'au annahum lam لن يتركوا من أن يسألوا قالوا فلما رأوا يا يند سكجا أنهم شوا سودي لن يتركوا أنك أكاليسو بانجينا تتنبيسو لن يتركوا من أن يسألوا أنك أدينا تنبيسو أنا فاك تنبيسو سنة بعد أمس أنا كوما تنبيسو قالوا سيسكتي يا رب يا بانجي نريد أن تردى arwahuna muna so ya Allah ka dawo mana da arwahana ruhin rabbu fi ajsadina a cikin jikinmu hatta nuqtala fi sabilika har mu je mu yaki ainihin wato a kashe mu fi sabilika a cikin tafarkin kamar ratan ukhra wani karan banda wannan karan da muka yi kamar yanda yazo a cikin hadisi babu wanda bayan ya mutu ya shiga aljanna yake so a mai da shi duniya sai wanda ya mutu a shahada shi kadai ne yake so ya dawo duniya a kashe shi sau 10 ya shiga aljanna kuma dawo da shi a kashe shi sau 10 lima yara min alkarama manzo Allah yace saboda karamci da ya gani to kaji bayan an tambaye su karshe roƙon da suka yi wa Allah shine ya Allah suna so muna so a dawo da ruhin mu cikin gangar jikin mu a mai da mu duniya mu sake zuwa fagen fama mu yi yaki wajen yada addinin ka a kuma kashe mu wani karan da
falamma ra'a allaysa lahum haja yayin da Allah ya ga dai anan dai ba su da wata bukata turiku sai aka kyale su wannan hadisi imam muslim ya ruwaito cikin kitabul imara fa shuhada sai malai yace kaga shahidai arwahuhum hayya rawukan surayayyu ne inda Allah a wajen Allah hayatan barzakhiyya rayuwa irin ta barzahu mawdu'atun sannan an ajiye wadannan rawukan nasu shine mawdu'a an ajiye rawukan nasu fi ajwa fi tsairin a cikin cikunan wasu tsuntsaye kudur koraye tutana amu ana ni'imta su bi ni'amillah da ni'imomi na Allah wa turtazaqu ana azurta su bi rizqillahi da arzikin Allah tasrahu min aljanna suna kiwo suna yawatawa aljanna haythu sha'at duk inda suka ga dama ta'kulu min thimariha suna ci daga ƴaƴan itatan gidan aljanna wa taltazzu bi na'imiha suna jin dadi da ni'ima irin ta gidan aljanna wa hiya mughtabita farihatun wadannan rawukan suna cikin farin ciki da murna bima nalat saboda irin abin da suka samu min ajrin nalada wa haziyat da irin abin da suka rabauta da shi min karamatin na karamci bari ma ta tamanna kaga haburi suke an ta'uda ila dunya da wannan rawukan suna ma burin su dawo duniya lituqtala dan a sake kashe su fi sabilillahi a cikin tafarkin Allah marratan ukhra wani kara lima ra'at saboda rawukan masu shahada irin abin da suka gani min fadli shahada na falalar shahada a cikin tafarkin Allah wa azimi thawabiha da kuma girman ladan shahada wa laqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani yace anna man qutila duk wanda aka kashe shi fi sabilillah a cikin tafarkin Allah li i'la'i kalimatillah dan daukaka kalmar Allah wa i'zazi dinihi da buwa yadda addininsa ya zama addinin Allah shi ya buwayi kowane addini wannan wanda yayi wannan aikin har aka kashe shi a cikin wannan aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani yace umina za a amintar da shi min fitnatil qabr daga fitnar qabari shine mahallu shahid duk wasu fitintunu na qabari wanda yayi mutuwar shahada za a amintar da shi daga fitnar qabari wa sulima minha zai kubuta falin alin minha daga fitnar qabari falamma su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila la aka ce da shi ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid me yasa mu'mine gabaki ɗayan su kowa sai an ma tambaya a cikin kabari amma banda wanda suka banda wanda ya shahada wato su wanda suka yi shahada kaga kenan yan direct entry ne an bayyanta wayannan su sun samu DE din su tun anan dan haka su ba ma su zancan su ga munkar da nake ai musu tambaya ba babu shi yasa sai aka tambaye manzon Allah me yasa din ragowar mu'mine kowa zai fuskanci wannan tambayar kowa zai amma wannan interview amma banda wanda ya shahada baraka ji amsar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bayar qala sai ce kafa bi barikati suyufi ala ra'si fitna yo akwai fitinar da ta kai kyallin takubba da ya dinga gani a kansa a wannan fitina kawai ta ishe shi an bayyana shine kafa bi barikati suyufi ai kawai haske da kyallin takubba da mujahidi ya dinga gani a ra'si suna ta giftawa ta kansa kafa fitina wannan sun ishe shi fitina kuma bayan an kashe shi ya ga wannan fitintunin har tun yana ganin walƙiyar har kuma aka sauke kansa kuma ya mutu kuma a sake masa wata tambaya wata fitina ai wannan ta ishe shi fitina to wannan shi yasa wanda ya mutuwa shahada kaji ba fitina kabari wa qala rasulullah wannan hadisi yana cikin sunanin nasa'i hadisi na 2053 sahahul albani wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace mallaki al aduwa duk wanda ya haddi da makiyi makiyin addini kuka hadu da shi fa sabara kuma mutun yayi hakuri an hadu a fagen fama kuma kai hakuri baka gudu ba hatta yuqtala har aka kashe mutun aw yagliba ko aw yuglaba ko kuma aka yi galaba akan sa aka kama shi a matsayin fursunan yaki ko kuma kace au ya galiba ko ba a kashe shi ba kuma Allah ya taimake shi yayi galaba shi akan makiyin nasa lam yuftan fi kabarihi to ba za a tambaye shi ba a cikin kabarin sa wanda duk aka kashe shi a wajen yaki ko aka rinjaye shi to ba za a fitine shi ba a cikin kabarin sa wannan hadisin yana cikin mustadrak na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma cewa li shahidi inda Allah sittu khisal wanda yayi shahada yana da wasu dabi'u guda shida a wajen Allah yana da wasu yanayika da halayya da zai samu kansa guda shida a wajen Allah na farko yughfaru lahu fi awwal daf'a a karan farko an gafarta masa duk wanda ya mutu wa shahada a fagen yada addinin Allah yughfaru lahu kifal na farko za a gafarta masa fi awwal daf'a a karan farko na biyu wa yara maq'aduhu min aljanna kuma shi ba sai an je lahira ba tun a kabarin sa zai ga mazaunin sa a cikin gidan aljanna zai ga yaccet din da zai zauna a cikin aljanna wa yujaru min azabil qabr na uku za a tseratar da shi daga azabar kabari dan tambayoyin nan suna daga cikin azabar kabari to bala ma a tambaye shi ba ballantana ya tuntube ballantana a ce ai masa azaba wa yujaru min azabil qabr na hudu wa ya'manu min alfaza'il akbar kuma zai samu aminci daga furgicin nan mafi girma na tashin alkiyama shi Allah ta'ala zai bashi aminci lokacin da aka furgice to Allah ta'ala shi zai amintar da shi daga wannan furgicin na yawmal faza'il akbar sannan abu na gaba na biyar kenan ko wa yudau ala ra'sihi tajul waqar alyaqutati minhu khairun min ad-dunya wa ma fiha sannan za a sanya masa wani taj wani kambe wata hula ta sarauta a kansa tajul waqar sunan wannan kamben ko wannan ainihin wato hular tajul waqar wato kambe ko wato hula ce ta natsuwa alyaqutati minhu kuma hula ce wanda an sanya mata yaqut to yaquti guda daya na wannan hular khairun min ad-dunya wa ma fiha yafi duniya alkhairi da abin da ke cikin ta kaji fa sannan abu na karshe ko na biyan karshe wa yuzawwaju bithnataini wa 70 zawja min al-hurul 'ain za a aura masa mata 72 cikin hurul 'ain ba fa mata irin na naka na nan duniya ba hur in za a aura masa guda nawa 72 sannan abu na shida wa yashfa'u fi 70 min aqaribihi za a bashi dama yayi ceto ga mutum 70 daga yan uwansa a mutane ba sa san shahadar nan ba zan mutuwa kowa ya ji dai an ji falalolin amma fa an bayyanta ga falalar dai ana ji amma kuma wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga a can yace kafa bi barikatis suyufi fauka rasu kallon takobi in yanzu ne bama bamai da bindiga a tara ta giftawa har mutum ya mutu ina yin rugujin da tashin hankali ya ishe shi to Allah ya ba mu shahada na biyar ar-ribatu fi sabilillah zaman dako a cikin tafarkin Allah zaman ribadi fi sabilillah wannan shi ma yana daga cikin abin da ke sabbabawa mutum ya samu wato tsira daga azabar kabari ya zamanto mutum ya taba yin zaman ribadi shine mu dauka nan masallacin gari ne sannan ga kofofin gari ga wasu kofofin nan duk lokacin da za a kawo farmaki cikin gari ta wannan kofofin za a shigo sai wasu su ba da ransu su ce su za su dinga gadin wannan kofofin ta yanda in aka zo aka karya kofar garin aka fi karfinsu to kafin a shigo garin waɗanda za a fara kashewa su ne wannan shi ne ribat mutum ya tare wata kafa da ake tsallakowa ko ake shigowa ta irin wannan gurin a zo a ci zarafin addini ko a ci zarafin masu addini da haka mutum ya yi zaman ribaɗi zaman dako domin kare al'umman musulmi ta yanda in ma wani abu ya zo to ta kansa za a fara to wanda duk yayi irin wannan fi sabilillah shi ma akwai falala fa an fudala bin ubayd radiyallahu an an karbo daga Fadala bin Ubayd Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzal Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kullul mayyit yuqtamu ala amalihi illa almurabit fa innahu yanmu lahu amaluhu ila yawm alqiyamah kaji wani hadithin kuma kullul mayyit duk wanda ya mutu yuqtamu ala amalihi arfa file dinsa arfi aikinsa yuqtamu ala amalihi an sa wato stamp an buge aikinsa ya tsaya an rufe aikinsa illa almurabita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai banda mai zaman ribadi fa innahu yanmulahu amaluhu domin shi aikinsa yana ci gaba da habaka yana ci gaba da karuwa ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama wa yu'ammanu sannan za a amintar da shi min fattanil qabr daga masu fitinar mutum masu tambaya a cikin kabari sune munkar da nakir da aka za a amintar da shi kaga wannan shi ma ya samu aminci daga fattanul qabr wannan hadisin sunan abi daud ne hadisi mai lamba ta 2500 wa fi riwayatin a cikin wata riwaya qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yunmalahu amaluhu aikin sa za a ci gaba da habaka masa za a ci gaba da kara masa aikin sa ila yaumi alqiyama har zuwa ranar tashin alqiyama sannan wayu'manu ko wayu'ammanu min fitnatil qabr sannan za a amintar da shi daga tambayar kabari wa an salman alfarisi radiyallahu anhu qala an kalbo daga salman alfarisi Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ribatu yawmin fi sabilillah ribadi na rana dai tak ka dan yi sacrificing ka ce kai ma zaka je kai ribadin kwana daya to ribadin kwana daya fi sabilillah a cikin tafarkin Allah afdalu shi yafi falala wa rubbama qala sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu ruwayoyin yace khairun min siyami shahri ribadi na kwana daya fi sabilillah yafi falala sama da azumi na wata guda wa qiyami da kuma qiyamul layli na wata guda wa mamma tafihi duk wanda ya mutu a ribadi wuqiya fitnatul qabr an kiyaye shi an tsare shi daga tambayar kabari wa nummalahu amalu kuma za a habaka masa aikin sa ila yawmil qiyama har izuwa ranar tashin alqiyama wannan hadisin imam muslim ya ruwaito shi hadisi mai lamba ta 1913 fal murabitu fi sabilillah dan haka wanda yake zaman ribadi a cikin tafarkin Allah ya amanu zai samu aminci min fitnatul qabr daga tambayar kabari fa yuslamu minhuma ko minha zai kukuta minhuma minha zai kukuta minha daga azabar kabari din bi sabatin wa sabari sabida sabat tabbata da ya samu wa sabarin da hakuri fa yudha'afu lahu al-ajr za a rubanya masa lada wala yanqati'u muddatul haya sannan ladan sa zai ci gaba da tafiya zai ci gaba da habaka ba zai yanke ba muddatul haya tsawon rayuwarsa wa abadad dahr da kuma har abada ila yawmil qiyama wal hashar har zuwa ranar tashin alqiyama da kuma ranar tara mutane na shida at-ta'awudhu billahi min adhabil qabr sai kuma neman tsarin Allah daga azabar kabari din daga cikin abin da ake bukata ko yake tsayartar da mutum daga azabar kabari ya zama yana neman tsarin Allah ma musamman daga azabar kabari an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajaz ya Allah ina neman tsarin ka daga gazawa wal kasal da lalaci wal jubun da tsoro wal bukhul da rowa wal haram da tsufa irin wanda mutum zai rididdige ya kasa amfanuwa wa a'udhu bika ya Allah ina neman tsarin ka min azabil qabr daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa an urwata bin az-zubair an aisha radiyallahu anha an karbo daga urwa bin az-zubair daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda akhabarat kuta bashi labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat ya kasance yana yin addu'ar nan a cikin sallah allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat واللهم اني اعوذ بك من المعصم والمجرم manzo Allah yana yin wannan addu'a duk lokacin da yake hiyar karshe bayan salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to baya yin sallama sai ya karanta wannan addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr ya Allah ina neman tsarinka daga azabar kabari ya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin wata sallah sai ya nemi tsari daga azabar kabari to ni da kai fa in yayi sallah sai ya ce ya Allah tsare ni daga azabar kabari wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal ya Allah ka tsare ni daga fitnar dujjal zamu zo maganar dujjal tana can gaba wa a'udhu bika min fitnatil mahaya ya Allah ina neman tsarinka daga fitnar rayuwa wa fitnatil mamat da kuma fitnar mutuwa allahumma inni a'udhu bik ya Allah ina neman kariyarka minal ma'asam daga dukkan wani aikin sabo wal magaram da bashi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'ar a cikin sallah wato gurin da yake yin ta shine tahiyyar karshe kamar yadda ga ruwaya nan zamu karanta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza faraga ahadukum min at-tashahhudil akhir idan dayan ku ya gama at-tashahhudul akhir tahiyyar karshe falyata'awwad billah to ya nemi tsari da kariyar Allah min 40 daga abubuwa hudu min azabi jahannam ya nemi Allah ya tsare shi ya kare shi daga azabar jahannama wa min adhabil qabr ya kuma tsare shi daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamat ya kuma tsare shi daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min fishi wa min sharri al masih ad dajjal kuma ya nemi tsari daga sharrin al masih ad dajjal dujjal wannan kaga kenan abu na shida shine at ta'awudhu billahi min adhabil qabr ab so lokaci yayi to insha Allah sai mu tsaya a na bakwai din abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu nada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato ya yafe mana sannan akwai wani bawan Allah wanda malam Umar na san yawanci za a gane shi ya fi zama a nan wajen tsakiyar tsakiyar nan wani dattijo Allah ta'ala ya jarabce shi da rashin lafiya yana ana roƙon yan uwa su sanya shi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya sannan akwai iftila'i da Allah ta'ala ya sake jarabtarsa da shi kuma aka dauke masa mota muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mayar masa da mafificin alkhairi kowa ya sani shugaba wanda aka fi sani Malam Umar shugaban majalisi wancan na baya to yana cikin rashin lafiya yana buƙatar addu'a kwarai sannan kuma an dauke masa mota Allah madaukakin sarki ya bayyana ta ya kuma mayar da mafificin alkhairi